Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan daren 29 ga watan Maris akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakub makiri ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gaba jin labaran duniya za ku ji cewar ma'aikatar custom a Najeriya ta ce ta musunta cewar ba ta samu gayyata ba daga wato majalisar dattawan kasar ta bayyana a gabanta. Akwai kuma ci gaban hira da abokin aiki Musalu Garba ya yi da ministan muhalli a Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin akan kalubalolin zaizayen kasa a Najeriya, wanda kuma akan hakan ne za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don magance zaizayen ƙasa a ƙasashenmu. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba ne jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakawa abinda ta kira a zalimar gwamnati ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A lokacin da take magana a gaban kwamitin harkokin waje a birnin New York, Haley ta ce an tilastawa hukumar sojan kiyaye sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki da gwamnatin. Abinda wannan ke nufi shine cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa gwamnatin da ke musgunawa 'yan ƙasarta, a cewar jakadiyar Haley. Kalaman Haley na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan sanda a Sweden ke fara binciken mutuwar wata mace mai bincike a Majalisar Ɗinkin Duniya 'yan ƙasar Sweden da abokin aikinta ɗan ƙasar Amurka da aka gano gawarwakinsu shekaran jiya Litinin a wani rami. Masu binciken na Majalisar Ɗinkin Duniya biyu, 'yan ƙasar Sweden Zaida Catalan da Michael Sharp a Amurki, tare da wani mai yi masa fassara da kuma direbobinsu guda uku, sun ɓace a farkon watan nan a tsakiyar Congo a lokacin da suke binciken bazuwar keta haƙƙin bil'adama da tashin hankali da ake zargin sojojin Congo da ƙungiyoyin mayakan sa kai da aikatawa.
Shirin da ƙasar Burtaniya ke yi na ficewa daga ƙungiyar Tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Burtaniya Theresa May ta soma ɗaukar matakai na aiwatar da abubuwan da ke kunshe a cikin abin da ake kira wato babi na 50 na yarjejeniyar ƙungiyar, wanda kuma shi ne ke nuna yadda wato za a soma tattaunawa da za a share shekaru biyu ana yi akan yadda wato za a tsinke dangantaka fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da kuma ƙungiyar Tarayyar Turai. Babi na 50 na yarjejeniyar kasancewa cikin tarayyar ta Turai wato ya yi tanadin yadda wata ƙasa da ke cikin ƙungiyar za ta iya wato fita daga cikin tarayyar. Ƙoƙarin da Burtaniya ke yi na ɓallewa daga ƙungiyar Tarayyar Turan dai ya faro ne a watan Yuni shekarar 2016 a lokacin da 'yan ƙasar suka jefa ƙuri'a a kan batun. Sakamakon ƙuri'an dai ya nuna yadda mutanen Burtaniya ke daɗa janyewa daga amincewa da mulkin riƙau da kuma bayyana tunanin wato yadda 'yan ƙasar ke nuna wato jin takaici yadda tsarin shugabancin tarayyar ta Turai yake wato tauyewa 'yan Burtaniya 'yancinsu ta hanyoyi da dama. Wato ƙuri'ar da aka yi na jin ra'ayi da aka kada ko kuma wato ya janyo murabus ko kuma wato da ta janyo murabus wanda tsohon ministan Prime Minister David Cameron ya yi, wanda a lokacin yaƙin neman zaɓensa a karo na biyu ya yi alƙawarin shirya wannan ƙuri'ar.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dabban malaman jami'o'i na ƙasashen duniya daban-daban sun rattaba hannu akan wata takarda da aka saka a yanar gizo ta intanet, wanda ke neman ƙasashen duniya baki ɗayansu su ƙauracewa halartar duk wasu tararruka da Amurka ake yinsu don a nuna rashin amincewa da ƙudurin shugaban Amurka Donald Trump na hanawa mutanen wasu ƙasashe musulmi shida shiga Amurka. Ƙasashen da dokar ta shafa sun haɗa da Iran, Somalia, Siriya, Sudan, Libya da Yemen. Masu nema a ƙauracewa a Amurka sun ce matakin da shugaba Trump ya ɗauka na ƙarfafa aƙidar nuna wariyar launin fata, kuma yana takurawa musulmin da ake shafawa kashin kaji. Sai dai kuma sa'o'i kaɗan bayan da shugaba Trump ya sanyawa doka hannu, wata kotun tarayya da ke Hawaii ta ja mata birki.
Kasar China ta faɗa a yau Laraba cewa za ta ci gaba da kiyaye alƙawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar sauyi na yanayi ta duniya da aka cimma a Paris kwana ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu a kan dokar da za ta wato kawar da duk dokokin kiyaye muhalli da tsohon shugaba Barack Obama ya girka. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen China Lu Kan ya ce yin watsi da batun sauyin yanayi babban ƙalubale ne ga duniya, kuma China za ta ci gaba da nata ƙoƙari wato ko da sauran gwamnatocin wasu ƙasashe sun sauya manufofinsu. Sabuwar dokan da shugaba Trump ya sanya wa hannu ta maido da zazzafar muhawara wanda ake yi a kan yadda hidimomin yau da kullum na bil'adama yake shafar canjin yanayi da kuma damuwa a kan yadda shekaru da dama aka kwashe ana ƙoƙarin ƙulla yarjejeniyar shawo kan yanayi a duniya da ke neman wato zama ɓata lokaci. Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ma'aikatar custom a Najeriya ta ce a shirye take ta bayyana gaban majalisar dattawan ƙasar don ba da shaida akan mota, wato akan kwace mota kiran SUV Range Rover, wato da ta kwace na shugaban da ake zaton. Shugaban majalisar Bukola Saraki ne ya shigo da motar ba tare da bin ka'idojin custom ba. Wakilinmu Nasiru Adamu Eli Kaya ya zanta da jami'in hulɗa da 'yan jarida na ma'aikatan custom Joseph Ata a wani rahoto da ya shirya mana akan hakan.
Mu ma a talabijin muka ga zaman da kwamitin ɗaya na majalisar dattawa yi wanda ya gayyaci shugaban majalisar Bukola Saraki don yin bayani kan motar da muka kama. In kuwa da an gayyace mu da mun bayyana mun kuma yi bayani filla-filla. Jami'in labarun hukumar hana fasar kwamitin ta Najeriya Joseph Atta ke amsa tambayar dalilin da ya sanya shugaba ko wani jami'in hukumar bai bayyana gaban kwamitin majalisar dattawan ba don yin bayani kan motar nan ƙirar Range Rover ta alfarma da aka rawaito hukumar ta kama a Lagos tun watan Janairu da ake zargin shugaban majalisar dattawan Bukola Saraki shigo da ita ba tare da biyan harajin custom ta hanyar da ta dace ba, da ya dace harajin ta ya tashi kan naira miliyan 74.
We are duty bound to answer the invitation of the respected senate.
Joseph Atta ya ce duk bayanin da majalisar mai daraja take bukata kan wannan mota suna shirye su bayyana don ba da bahasi.
I invite you now.
Ba gayyace ku ba gaba daya?
To ina ban sani ko akwai wani invitation ba.
Wato a ta wannan da ya nuna in an gayyaci hukumar custom za ta bayyana gaban majalisa ta yi bayani kan wannan motar.
In za a tuna zaman kwamitin ɗaya na majalisar dattawan, shugaban majalisar Bukola Saraki ya bayyana inda ya musanta odar wannan motar ta alfarma.
I don't know anything about the importation. I didn't appoint any clearing agent or anything like that. Like most of the vehicles that are here.
San ban yi odar wannan motar ko sanya wani jami'in fito ya shigo min da mota ba. Yawanci motocin wannan majalisa ba za ka san an yi odar su ba sai an kawo su, in ji Saraki da ke nuna motar mallakar majalisar dattawa ce da kuma kowane shugaban majalisar ka iya aiki da ita.
I think it's a great day for democracy for me to come as president and say come before you on this kind of and answer these questions. But I think
na bayyana gaban kwamitin nan ne don mutunta darajar majalisa da ya dace mu kare ta don ita ce bambancin mulkin soja da na farar hula. Ana sa ran Talatar makon gobe shugaban hukumar custom ko wani jami'i zai bayyana gaban kwamitin majalisar don ƙarin haske kan wannan mota ta alfarma mai sulke. Mutane na ci gaba da muhawara kan cewa matsalan ba ga shugaban hukumar ta custom sai ya sanya kayan sarki da kuma kira gare shi yayi murabus ya sanya shugaban majalisar bayyana gaban kwamitin don nuna cewa shi mai mutunta doka ne. Shin koya za ta wanye tsakanin hukumar ta custom da 'yan majalisar ta dattawa yayin da kowane bangare ke dagewa cewa shi ke da gaskiya? Lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamu Eli Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuwa gaida Nasiru. Har yau dai a can ƙasar ta Najeriya, zaizayen ƙasa na ci gaba da zama babban ƙalubale a cikin ƙasar, musamman a wasu jihohin gabashi da kudu maso kudu da arewacin ƙasar ma. Hakan ya bayyana ne a wata hira da abokin aikin Musalu Garba da ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin, wanda ya halarci wani taro da Bankin Duniya ya shirya ma wasu ƙasashe masu tasowa a nan Washington DC.
Wato suna yanke itatuwa
ba tare da sun shuka,
suna makamashi da su
kuma sai abun
sai su bar filin fanko ba wani abu,
kuma yana kawo jidali ma muhalli, yana kawo zaizayen ƙasa, yana kawo gurgusowar hamada kuma duk wannan abubuwa ne wanda zasu iya tare hankalin jama'a baki daya. To irin wannan taro da ake shine akan zo a dudduba wayannan matsalolin da suka shafi kasa, kuma kaga mutun da muna gefen ma'aikatar muhalli ne, duk abin da ya shafi kasa ya shafi muhalli,
ya shafi muhalli,
ba abin da zaka yi wanda ba akan kasa bane. Ko kifi kake zo ka kama sai ka je teku ai ko rafi ko kuma wani tafki kafin kai abun nan, saboda haka duk abin da ya shafi kasa a duniyar nan, da ruwan kogi ne, da na tafki ne, da dazuzzuka da suke muke da su, duka abu ne wanda ya shafi harkan fili. To an taho wannan taro akan zo ƙwararru da kuma masu bincike da kuma ma ɗalibai da kuma ma'aikatan manya, ma'aikatan gwamnati, kamar yadda muka zo yanzu mu gani ne, mu ga abin da wayansu suka yi, yaya matsalar da suke da shi a ƙasarsu ya suka yi maganinsa, shin wannan hanya da suka bi mu za mu iya amfani da shi mu ƙaru a namu ƙasan, ko kuwa a'a su wannan wurinsu kawai za su yi amfani da shi. To duk dai taro ne na ƙarawa juna ilimi, saboda haka za ka ƙaru da abin da wani ya wani ƙasa shi ma zai ƙaru da abin da kai ma kai, kamar mu yanzu akwai shiri da muke da tallafin bankin duniya na tallafawa zaizayar ƙasa a Najeriya.
Oh, zaizayar ƙasa a Najeriya.
Yawwa. To sunan wannan aiki din a turance NEWMAP, Nigeria Erosion and Watershed Management Project.
Okay.
Wato aiki ne wadda take fuskantar matsalar zaizayar ƙasa.
To
kuma akwai jihohi 19
a Najeriya?
A Najeriya.
Da suke fama da zaizayar ƙasa?
Duk kusan ko ina akwai zaizayar ƙasa. Amma inda yafi kamari yanzu mun san akwai jihohi na kudu maso gabas, wato kasashen da kabilar Igbo suka fi yawa kenan. Akwai kuma na kudu maso kudu, su ma suna da fama da wannan. A arewacin mu kuma tun daga Borno har zuwa Kano da Sokoto, su Gombe, su Nasarawa, duk su ma suna da
wannan. A gaida Salu Garba da bakunsa, wato ministan muhalli na Najeriya. Wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ba ku dama ku kira mu don ku bayyana mana ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne ya kamata a ɗauka don magance zaizayen ƙasa a ƙasashenmu wanda ke ci gaba da haifar da matsalolin muhalli a yankunanmu. Amma kafin nan sai a shakata da wannan faifa a fisa inji.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, salamu alaikum, muna da kira daga Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Malam Sama'ila Esawa.
To, Malam Sama'ila, bismillah.
To, yau dai ranan kin magana akan magana ranan girgizar ƙasa ko?
Zaizayar ƙasa. Zaizayar ƙasa, yadda ruwa ke zaizaye ƙasa a ƙasashenmu.
To, alhamdulillah. Wannan rana ne abubuwan mu da yake faruwa a ƙasashenmu kamar mu a gida Najeriya. Abin da yake faruwa shi ne, mu dai muna ga kamar abin da zai kawo sauƙinsa shi ne wannan maganin feshi da ya zo man na zamanin nan.
Malam, da alamar da alamar baka fahimci abinda muke nufi ba, amma kan ci gaba da saurare zaka fahimci abinda muke nufi. Muna da kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Baba barka da dare.
Yawwa, wane ne a Kaduna?
Tuna na Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, bismillah.
To alhamdulillah, idan muka dauka ya kamata a ce ita gwamnatocinmu ya kasance suna samun ci gaban da za su kawo, irin kamar kaga mutane ma masu yin gine-gine kamar irin bakin ruwa ko kuma irin jefa-jefan gurin da dangargari din nan, to ya kamata a ce mutane suna iya kiyaye rayuwarsu, saboda duk irin rayuwar da za ka yi a ce irin wannan guri na zaizayen ƙasa, to akwai matsaloli da yawa gaskiya al'amari, saboda wani kana cikin gida za ka ga ƙasa tana zaizayewa, wani ma sai ka kawai gidanka ko katangarka tana neman ta faɗa, to ya kamata mutane su riƙa hattara idan ka kai ga gurin da za ka sayi fuloti, to ka riƙa tabbatarwa da kana sayan guri ne mai kyau, ba guri ne wanda yake bai da kyau ba. Ƙarshe ne maka fatan alkhairi baba.
Mun gode Alhaji Musa. Har yau dai a jihar ta Kaduna, wane ne a Kaduna?
To babu a kuma kari, barka da lasariya.
Yawwa,
sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To ma Murtala, bismillah.
To madalla Alhaji Musa Garo, da fata an sauka lafiya. To shawaran da za mu bada shine cewa kaga ya kamata a ce hukumomi masu tsara gine-gine, duk da dai mun ji kamar mu a Kaduna ana ta tsalla, kafin kai gini ka je wanda suke da alaki su baka tsarin inda ya kamata ka yi gini, saboda idan ka zo kai gini a idan ruwa ko gurin kwata ne, to kaga ruwan zai buɗe hanya da kanshi, to kaga irin nan dole ne ruwan yana ci yana tafiya, a dinga samun ƙasa yana zubtawa yana rubtawa. To shawaran da muke ba masu gine-gine kenan, duk wanda zai gina jegun lanan sobe da kasub da su bashi tsari da zai amfani da shi don mu guje ma abin da zai cutar da rayuwar mu a tashi lafiya.
Masha Allah, Alhaji Murtala, mun gode kwarai da gaske. A jama'a, kamar yadda muka riga muka faɗi, ra'ayoyinku muke so mu ji akan waɗanne irin matakai ne kamata wato ƙasashe ba ɗauka na ganin an magance zaizayen ƙasa, wanda yake wannan abu yana iya kawo matsaloli da dama ga ainihin muhalli da muke rayuwa a kai, don haka sai a kira mu don a bayyana ra'ayoyi a kai. Mun samu kira daga jihar Neja. Wane ne a jihar Neja?
Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim.
To a gaskiya abin da ke sa ake samun da zai kasa, akwai matsala daga gare mu kuma. Saboda idan gora suna da tudu da kwari, to sai kaga an bi wannan kwari an yi huda yin ruwa hanya. Wani yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana zaizayen ƙasa a cikin ƙasa, sannan kuma wannan maganin kashi na shi bana ƙara lada takun ƙasa. To iya ra'ayina kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je kuma jihar Bauchi. Muna da wani daga Bauchi. Wane ne a Bauchi?
Min wakili.
Daga
gari ta lumana ci ƙaramar hukumar Ganjuwa.
To Malam Akilu, bismillah.
Hakika zaizayen ƙasa yana faruwa ne sakamakon saukan ruwa, musamman na ruwan sama. Kuma yinka yadda yake kasancewa, yadda yake zub da ruwa, ƙarfinsa yake kawo zaizayen ƙasa. Sai dai abin da za a yi shi ne masana muhalli da gwamnatoci su san yadda za su yi samun magudanan ruwa ma al'ummarsu. Idan ruwa ya samu hanyar da zai shige, maganar zaizayen ƙasa Allah da za a samu saukinsa. Salamu alaikum.
To baka tunanin zance kuma da ake yi na wato sare itatuwa, shi kuma yana taimakawa wurin ganin an samu irin waɗannan matsaloli na muhalli?
kware daga sai babai dan kan lura bai zai kasa baya faruwa a daji
sai
zan kasa na faruwa cikin gari ne ita kuma bishi a cikin gari hakika amfanin ta waruwa dankani ne
to mun gode kware da gaske wato a malakilu daga jahar Bauchi kenan jama'a kamar yadda muka riga muka gaya muku za ku iya ku kira mu don ku bada ra'ayoyinku akan yadda wannan abu ko shaka babu yana zama babban kalubale kuma yana cewa mutane tuwa kwariya na zaizayen kasa da ake fuskanta a kasashenmu to bisa haka ne muke kokarin jin ra'ayoyinku akan irin wato matakai da ya kamata wato shugabanni na kasashenmu musamman kasashe masu tasowa su dauka don saboda a magance irin wannan matsala na zaizayen kasa da muke fama da su a kasashenmu ko kuma a yankunanmu kenan to amma za mu iya shakatawa da faifan da ke bisa inji saboda kafin mu samu wani kira ko kuma kafin mu cika lokacinmu ana shakatawa da wannan faifai kuma mun gode da waɗanda suka kira mu akan wannan shiri yanzu kuma sai shirin labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Babban kwamitin zartarwa a hukumar kullun kafa ta GFA da shugaban hukumar kwasiyanta ce sun kyauta zaton cewa Ghana za ta samu damar daukar bakuncin gasacin kofin Afirka idan aka maida hankali wurin shirin karba-karba don ba kowace kasa dama daidai wa daida wurin daukar bakuncin wannan gasar a nahiyar Afirka. Shugaban na GFA kwasiyanta ce ya ce yana ganin aiwatar da shirin karba-karba a wurin daukar bakuncin gasacin kofin Afirka hakan shine yafi dacewa sosai da abar wasu kasashe ɗan kalilan suna daukan bakuncin gasar kwasiyanta ce ya ce a matsayin sa na mamban kwamitin zantarwa a hukumar kwallon kafa ta Afirka wato CAF ya ce zai kaddamar da wani gangami akan wannan shirin karba-karban a wata sabuwa kuma shugaban hukumar na kwallon kafar Ghana ko kuma GFA a takaice kwasiyanta ce ya faɗa cewa a cikin watan Afrilu mai zuwa ne hukumar sa za ta bayyana da sunan sabon coach din Ghana Black Stars Ghana ta kasance ba ta da mai horar da ƴan wasanta bayan da tsohon coach din ta Abraham Grant ya ajiye aiki a cikin watan Fabrairu da ya gabata bayan kammala gasacin kofin nahiyar Afirka hukumar GFA ta ƙara kaimi wurin neman wanda zai horar da ƴan wasan Ghana Black Stars wanda ya sa mutane da dama suka shigar da takardunsu da neman wannan aikin a cikin gida da man kasa shan waje. Shiko coach din Super Eagles na Nigeria Granite Raw ya faɗa cewar Nigeria ba za ta yi wasanta na zumunta na gaba a ƙasar Ingila ba. Coach din Nigeria Raw yana tsokaci ne game da wasan zumunta da Super Eagles ta niyyar yi da Burkina Faso a birnin London amma a ƙarshen ta wannan wasa bai tabbata ba sabili da rashin samun izinin shiga Ingila na visa da wasu ƴan wasan Burkina Faso suka gaza samu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Daga kausan muryar Amurka ta yi Allah wade da tsare daruruwan masu zanga-zangar lumana da aka yi a sassa daban-daban na Rasha a ranar 26 ga watan Maris. Tsare masu zanga-zangar haɗe da wasu masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da 'yan jarida ya saba wa ƙa'idojin demokuraɗiyya. In ji muƙaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner a wata sanarwa da ya fitar. Mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, Alexei Navalny ne yayi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zangar lumana bayan wani rahoto da ya wallafa wanda ya zargin cewa Prime Minister Dmitry Medvedev ya tara dukiya mai dimbin yawa ciki har da mallakar wasu filaye a wasu wurare na masu hannu da shuni da jirgin ruwan shakatawa da wani wurin hada lemun kwalba na alfarma da wasu rukunin gidaje a Russia da kasashen ƙetare. Rahoton na Navalny ya yi zargin cewa Prime Minister ya samu damar mallakar wannan dukiya ne ta hanyar karɓar cin hanci da rashawa daga masu hannu da shuni da kuma bashin da yake karɓa daga bankin ƙasa. An dai ba da umarnin a rufe Navalny na tsawon kwanaki 15 a kurkuku tare da cin tararsa dala 350 bayan da aka same shi da laifin shirya tattaki ko kuma maci ta hanyar tada hankulan jama'a. Yana kuma ɗaya daga cikin sama da mutane 1000 da aka kama bayan da 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi arangama a tsakiyar birnin Moscow a dandalin Alexander Square. Baya ga haka, 'yan sanda sun yi ɗaiɗai da ofishinsa na gidauniyar nan da yake jagoranta wacce ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Sun kuma tafi da na'urorin kwamfuta da dama da sauran kayayyaki a cewar sakataren yaɗa labaransa Kira Yamish. Wani lauya da ke wakiltar gidauniyar ya ce an tsare mutane 13 daga cikin ma'aikatan gidauniyar. Mr. Turner ya ce Amurka ta damu matuƙa da ta ji labarin cewa an yi awon gaba da Alexei Navalny jim kaɗan bayan da ya isa wajen zanga-zangar da kuma labarin cewa an yi ɗaiɗai da ofishinsa. Wannan gangami ga dukkan alamu shi ne mafi girma da aka gani a Rasha tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 da 2012 bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar wanda madagugin adawa ya zargin an tafka maguɗi. Amurka a cewar Turner na kira ga gwamnatin Rasha da ta yi maza-maza ta saki dukkanin masu zanga-zangar lumanan saboda mutanen Rasha kamar takwarorinsu na ko'ina na da damar su samu gwamnatin da ke ba da 'yancin walwalar musayar ra'ayi da kuma gwamnatin da ke yin ayyukanta a bayyana jama'a tare da samun walwalar 'yancin gudanar da ayyuka ba tare da fargaba ba. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da sharhin muryar Amurka. Yanzu kuma karfe 4:57 kenan a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, a yau Laraba ne jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Majalisar Ɗinkin Duniya da taimakawa abinda ta kira azalumar gwamnati ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. A lokacin da take magana a gaban kwamitin harkokin waje a birnin New York, Haley ta ce an tilastawa hukumar sojan kiyaye sulhu ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta yi aiki da gwamnatin. Abinda wannan ke nufi shine cewa Majalisar Ɗinkin Duniya na taimakawa gwamnatin da take musgunawa 'yan ƙasarta, a cewar jakadiyar Haley. Shirin da ƙasar Birtaniya ke yi na ficewa daga tarayyar Turai ya kankama bayan da Prime Minister Birtaniya Theresa May ta soma ɗaukar matakin aiwatar da abubuwan da ke kunshe a cikin abin da ake kira babi na 50 na yarjejeniyar ƙungiyar, wanda kuma shi ne ke nuna an soma tattaunawa da za a share har shekaru 2 ana yi a kan yadda za a tsinke dangantakar fiye da shekaru 40 da ke tsakanin Ingila da ƙungiyar ta tarayyar Turai. Dabban malaman jami'o'i na ƙasashen duniya daban-daban sun rattaba hannu a kan wata takarda da aka saka a yanar gizo ta intanet wadda ke neman ƙasashen duniya baki ɗayansu su ƙauracewa halartar duk wasu tararraka da za a yi a Amurka.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau kenan. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Ko da yake wato matsalolin layuka ya saba mu iya mun ɗauki kira da yawa ba, da fatan za a mana aikin gafara. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman Maryam Dauda da ta taya da muka gabatar da wannan shiri, da kuma wato Saida Hamdun Kidan ta ba da umarni a wannan shirin da muka gabatar, sai kuma Carl Starling wanda shi kuma shi ne injiniyanmu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri ne nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah babu alherin nan nasa. Amin summa amin.